A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da jefa ɗaruruwan mazauna yankunan karkara cikin yanayi na tashin hankali a sassa daban-daban na jihar Niger Nigeria. Yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkarar, al'amarin da ke jefa jama'a barin ƙauyukansu zuwa manyan garuruwa da ke kusa da su domin neman tsira da rayukansu. Wannan wata mata ce da maharan suka hallaka mijinta a ƙauyen Farin Shingi da ke ƙaramar hukumar Kwantagora. Ta ce ƴan bindigar bayan sun kashe mijin nata sun yi awon gaba da wasu mutanen a ciki har da abokiyar zamanta.
Ya biyu na dare suka shigo da sai suka shi ya fara ɗaukan bindiga sai ya halbi. Da ya halbi sai suka ji ƙaran halbi sai suka shiga ciki suka kashe shi. In ka shiga ɗakin shi ma wallahi tallahi abin tausayi ne cikin ɗakin shi. Gaskiya abin babu daɗi saboda lamarin sai a hankali. Kaga ta ɗali, tudun magaji, warin gida duka an watse babu. Farayin ma da suka yi halbi cewa suke yi ina maza da maza da tsohi. Da sarki da kowa yana gudi sai dan sai ya waye kaga mutane suna wangana dawowa wangana da kaman hillani masu tashi tun ga rayuwa ne wai yanzu mutane sun koma kaman dabba.
Mataimakin shugaban karamar hukumar Kwantagora Aliyu Ibrahim Makiga ya ce lamarin fa yana buƙatar agajin gaggawa a wannan yanki.
A je gida a dauki mutum a wuce da shi in ya gaddama ya ce bai zo a kashe shi nan Farin Shingi a kona ana ce mishi garbata bai an kai kusan awa guda ana rigima da shi ya je ya ce bai zo daga ƙarshe suka yi ta halbi shi ma yana dan bindigan shi ya halbi bai samu dauki cikin lokaci ba aka yi nasara akan shi aka samu aka kashe shi. Allah ya karbi shahadar shi kuma bayan an kashe shi kuma aka dauki matar shi aka wuce da ita tana a hannunsu a yanzu haka kuma suka samu mutane kuɗi cewan ƙauyuka kaza sun sa mata za ta ba su naira kaza in ba haka ba za su bari su gyara kayan gonansu ba.
Tun bayan hallaka sojojin Najeriya kimanin 30 a jihar Niger dai ake ganin shawagin sojojin Najeriya a sassa daban-daban na jihar Niger sai dai hakan bai hana waɗannan ƴan fashin daji ci gaba da auka wa mazauna yankunan karkarar ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin shawo kan lamarin. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger Hajiya Binta Mamman ta ce sun dukufa domin kawar da waɗannan mahara.
Ba za mu huta ba a gwamnati dole ne mu ci gaba da yunkuri ganin cewa an samu sauki musamman akan maganar rashin tsaro. Rashin tsaro abu ne wanda ya damu kowa da kowa ba wai wasu al'umma bane kaɗan.
A yanzu dai fatar al'umma shine samun nasarar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci da kakar cire amfanin gona ke kawo jiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.